sanjidar baiwa dimbiyar mata maniya abdullahi dimbiyar mata
sanjidar baiwa dimbiyar mata maniya abdullahi
sanan manyan mata la ilaha illallah muhammadur rasulullah haridan sa allah mai dare mai rana mutum ya yi aljan ya yi dawa ya yi giwa wahidin katare makon shirin ɗaukowa Allah na mana kunya duniya ko mun ji wahidin babar ban mako dare ko rana tudi ko ta zama ga manya-manyan mata mariya abdullahi cikin su manyan mata a cikinsa sun sani ko su ma kai nuwa shukar Allah sannan manyan mata hasadar da suke yi sun yi bakin banza sun yi su ture ki sun gaza sun tuba mariya yardar Allah wani mutum ko aljan mariya ba ta safi ba ta baurin ƙarya gaishe ki ba man aishe ƙarfilanin asali ruwan gudu hana tafiya sa maza je kuka kowace zai ga fashin kina sani ƙarya mariya kin fi gaban sikin wuce sai sun zo ga fara kauce yaro farka zanto gawa wanda da zai jayi yana shi ƙarshe ya zo mariya ta ce Allah ba ku duba shakku ke ta turai mata wulle mace ta da ilmaiwa mata masu adawa sun bari da sun bi dole ƙanwan naki a barki babbar giwa mariya yardar Allah a barki sai dai kallo
sanjidar baiwa dimbiyar mata mariya abdullahi sanan manyan mata mariya su ta bada lafiya yar baiwa masihi miki jayayya sun bari sai kallo kina mazauni babu jan kuɗa ko jura wanda duk bai ƙaunar ki audu bai ƙauna ce kin zama dole gare su sun kiya ko sun so dimbiyar mama aisha yar
ki yau ya koma jaki ko dubo da in haushi ita bugun dan banza tun da shi ne marwa yau ko cikin dabbobi kai ina da rattan mu mai idanun kura ka shawara ni zan ba ku masu fim din kunji ku daina ba da rattan da ba ya wanka kullum tun da kin har kuka ba shi dole sai ya yi kwantai fim din da bai yi da rattan babu mai nema ne tun gida ba shi da sa'a tun gurin tsohore wanda da zai je maka zai yi domin lada wani kauya dai maka dan ya kallo mata wajen uban tanni gado dan manemin mata in ka ga daraktan yau maza yake nema shi can wajen fawon layin sun kashe mai tsoho na gan shi bakin kofa sai ka ce dan kura ka yi fim dan ka taba na gafara dan ƙarya to na yi so min taba audu ka kuma sai na ji in ka sake ka taba ni gyatu ma sai ta ji mariya ke hakuri an taba mawakin hausa kalubale ne ga mutane su kiyaye su ma mariya ko wata baki bambari sai na yi ko mawaki ya taba ki za na dauko fansa tunda ni na san baki hasadar dan kowa mariya abdullahi baki kyashin kowa ke ta turai mata wallaka ji manyan mata mariya abdullahi sanan manyan mata
sanjidar baiwa dimbiyar mata mariya abdullahi sanan manyan mata
anta aisha matan manga dimbiyar mata sarauniyar mata aisha kin wuce tsara aisha aisha sanan aisha aisha dimbiyar aisha sanan mai raba kin sarauniyar aisha la kike isa ya ga mariya aisha mai kallon yabo mai kallon guna ka ci ka sa gida mu daidai ga mu inga aisha to Inga Maria, Santa Maria, Villa Yubimbia, Santa Maria, Villa Yubairama, Santa Maria, Yaleche Kikimbia, Santa Maria, Yalde Tiju. Kiyo kudu sabaza kudu, mata senda gani yal abdalla. Maria esi gwandu ditiki yansanda Kidi ya watu reye na sare kasalawa Yimaga nankaura ye desha yesha yambanza Chawaga tapaz mudoma sendu bambalgiwa Sesenduka ibra inga maso inana Kunga maikawna au desha wala kungwanda Yang haji ya naka ishe kukunga ya yambaywa Haji ya pati sanigimbi yalmata Hadiya Aisha mangal anti manyan mata Hadiya nana na gai daga balaga Safiya baban gida na gaishe ka jarumi dan baiwa Aminin kiso zan gaida zan fadi dai 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 sannu turai mutum walle mujaddada yar baiwa kai ina Fatima she makunji manyan mata Hadiya binta Halima sannu manyan yaya sai kabar dan kanji ba ina yaba wa dindin Nabi Maria Abdullahi sunu min mata
sani yar baiwa imiyar mata Maria Abdullahi sunu min mata
Maria kin tira tuta da cikin mata ka kowa yazo sauke shi baki ga balkowa Allah jikan datti janan masoyin kowa masoyin manzo Muhammad Rasulullah Allah ya sa aljannati makomar baba Allah ya kare zuri'ar ki kabaki dai daga karshe ne audi zalugai domanya umbar Musa shugaban kasa dan baiwa a gaida shi ma jarimi madaukin fansa dakir mangal zana gaida manyan yaya kin ga mai waka audi ko da bambacci ba akan batun waka duniya tana nemana in ki ur daki na ce ba ni shakkun komai ni Maria a gare ki ba ni roƙon komai ni dan abinda ta ba ni alhamdulillah yayi daidai audi ni nan zan huta alhamdulillah sai na je
sani yar baiwa Tura wanda da baiwa wannan ke audu mai kauna ce kin zama dole gare su san ki ya ko sun so ni miya mama Aisha yar fulani masali alo